faqul misla ma qad qala, dan haka ka faɗi irin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi fi zaka, game da haka tanjahu, sai ka kubuta sai ka tsira, shine ka ce Allah madaukakin sarki yana ainihin wato yaya ana ganin shi, kace ana ganin Allah, Allah madaukakin sarki zai bayyana kuma za a ga Allah. Annabi ya faɗa haka, kai ma ka faɗa haka, zaka tsira. Wa qad yunkiru al-jahmiyyu aidan yaminahu, to daga cikin aqidar jahamawa basu yadda Allah yana da hannu ba, balle ma a ce yana da hannun dama. To kuma ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da al-Imam Ibn Khuzaima a cikin kitabu tauhidi, cewa Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu, kuma dukkan hannayen guda biyu dama ake ce da su, ba a ce da hannun Allah dama da hagu, duka dama ne. Sai ya ce to Jahmi, mai wannan muguwa aqida, mai bin Jahmi dan Safwan, ta iya yiwa yayi inkarin hannun Allah na dama, wakilta ya daihi, sai ya ce to ai dukkan hannayen Allah guda biyu, bil fawadili, da falala, da daraja, kyauta, da alheri, da dama, tamfahu, shine abin da yake bayyana daga gare su. Wato falala anan yana nufin dama, a cewa dama dama, a cewa hagu hagu, shine falala. To sannan a kira hannayen Allah a siffanta su da dama, da falala, kyauta, shine ainihin abin da yake cancanta ga haƙƙin Allah. Don haka yake cewa wakilta ya daihi, dukkan hannayen Allah, bil fawadili, da kyauta, tamfahu, ake siffanta su, wato dukkansu ana siffanta su da kyauta da falala. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin, tace Allah al-Jabbar mai yin yadda ya so da bayin shi, yana sauka, fi kulli lailatin, a kowane dare, bila kaifa, wannan sauka da muka yadda Allah yana yi muna masu fadin ta amma ba ma kwatanta ta, jallal wahidu, Allah wanda yake guda ɗaya ne ya daukaka, al-mutamaddahu, wanda yake abin yabo, Allah abin ayaba mushi ne. To Allah yana sauka daga saman bakwai ila tabaqid dunya, zuwa ga sama ta duniya, yamunnu bifadlihi, yana ta yin alheri da falalashi, yana ta yin kyauta, yana ta yin baiwa. Fatufraju abwabus samai, dan haka sai a bude kofofin sama, wato a huhuda su, watuftahu, kuma sai a bubbude su, saboda rahama Allah da kuma kyauta Allah za ta yi ta ainihin saukowa. Yaqulu, Allah yana cewa ala mustaghfirun, shin ko akwai mai neman gafara, yalqa ghafiran, ya hadu da Ubangiji mai rahama mai gafara. Wato sanda Allah ya sauko daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya, sai yana shela yana cewa ko akwai mai roƙon gafara, wa mustamnihun khairan, sannan shi Allah madaukakin sarki yana cewa gafa mai ainihin baiwa ta alheri, wa rizqan, gafa mai baiwa ta arziki, fayumnahu, a zo a roƙe shi domin ya bayar da baiwar. Wannan wurin akwai nuskar da ta zo wa mustamnahun khairan, ko akwai wanda ke so a yi wa alheri, wa rizqan, ko akwai wanda ke so a azurta shi, fayumnahu, a azurta shi din a yi mishi baiwar. Rawa za ka kaumun, wasu mutanen kirki ne suka ruwaito wannan magana, la yuraddu hadithuhum, waɗanda ba a ture hadisinsu, ala khaba kaumun, kaico, wasu mutane sun taɓe, kazzabuhum, da suka ƙaryata mutanen da suka ruwaito waccan magana, wa qabbahu, ko wa qubbihu, kuma Allah ya munana musu. Ina fata an gane, ma'ana ko dai an yi musu addu'a Allah ya munana musu, ko kuma ana cewa sun munana. Waɗannan mutane da suka ruwaito hadisi mutanen kirki ne daga cikin sahabbai da tabi'ai da malaman sunna. To sai aka samu wasu mutane suka ƙaryata su, domin ƙaryata su shi zai bada dama zuwa ga ƙaryata waɗancan hadisai. To sai malam ya ce kai, waɗannan da suka ƙaryata waɗancan mutanen kirki, to babu shakka sun taɓe, kuma waɗannan mutane Allah ya munana musu, ko kuma sun munanu. wa qul inna khayra an-nas ba'da muhammadin, kace mutumin da yafi kowa alheri bayan muhammad wazirahu, sune waɗannan wazirai nashi, mataimaka nashi guda biyu, kidaman, waɗanda suka riga kowa gabatuwa a musulunci, thumma uthmanul arjahu, sannan sai kuma Uthman wanda shine ake rinjayewa a bisa wanda zai biyo bayan shi. Wanda yafi kowa daraja bayan annabi shine annabi sallallahu alaihi shine Abu Bakrin, sannan sai Umar. To sai malamai suka yi sabani, wannan sabani daga baya ne ya faru. Shin Uthman yake biye baya ko kuwa Ali? Dewa malamai sai suka ce Uthman ne yake biye baya, kuma suka ce wannan magana yanke ma ita ce daidai. Abin duk da ya saba mata na cewa Aliyu yana sama da Uthman a wajen daraja, to wannan magana bayan cewa kuskure ce, bata ce ma, kuma bid'a ce yadda da ita. Haka Ibn Taymiyyah ya fito ƙarare bayyana a cikin Al-Aqidatul Wasitiyya. A ƙarƙashin wannan malam yayi ishara zuwa ga wannan sabanin ne da yake cewa summa Uthmanul Arjahu, sannan sai Uthman wanda ya rinjaya. Ya rinjaya wajen daraja akan Sayyidina Ali, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Sai Sayyidina Uthman. Wa rabi'uhum khairul bariyati, na hudunsu shine mafificin halitta, ba'dahum, bayan su. Bayan Abu Bakar da Umar da Uthman, to mafificin halitta shine Aliyun, shine Ali, haliful khairi. Ma'ana haliful khairi, sahibul khairi, ma'abocin alheri, mutumin kirki, bil khairi munjihu, wanda ya samu dacewa ya tsira da alheri. Yanzu wannan ainihin baiti ya bayyana mana malam Abu Bakar Abdullahi ibn Sulaiman Sajistani ya yadda da Sayyidina Ali. Ya yadda Sayyidina Ali mutumin kirki ne. To wannan ya rusa waccan ƙarya da muka fara ishara akan cewa shi yana da aqidar nasbu. Asalin wannan aqidar nasbu ita ce kafa kiyayya tsakaninka da Sayyidina Ali da Fatima da Hassan da Husaini da sauran ahlul baiti. Yan bid'a suna danganta ta ga duk wani wanda bai yarda da aqidar Shi'a ba. To wannan kuma zalunci ne daga gare su. Nawasib mutane ne sanannu har yanzu akwai su a duniya. Yadda 'yan Shi'a suke zagin sahabbai, haka su ma suke zagin sahabbai, suke zagin ahlul baiti. Don haka bid'ar da Nawasibi yake ciki bata gaza daga bid'ar da ainihin Rafidi yake ciki ba. Don haka sai a kiyaye. Al-Imamu Abdullahi ibn Abi Dawud ba Nasibi bane. Wannan jumlar kadai ta tabbatar da cewa ainihin lallai yana kauna Sayyidina Ali kuma ya yarda da shi. Wasu abubuwa sun faru a cikin tarihin shi garin dauki ba dadin shi da ƴan bid'a, waɗanda suka bude kofar a yi mishi wannan zargi wanda za mu zo mu tattauna su insha Allahu ta'ala. Amma dai ɗaliban shi su Al-Imamu Abu Bakr al-Ajurri da sauransu sun ruwaito cewa ya yi musu wasiya da cewa duk wani sharri da kazafi da aka yi mishi a duniya ya yafe. Amma dukkan kazafin da aka yi mishi wanda ya shafi nasbi, cewa yana kin Sayyidina Ali ya ce wannan bai yafe ba, sai ya yi shari'a da wanda ya mishi wannan kazafin a gaban Allah. Za mu zo mu tattauna wannan mas'alar insha Allahu ta'ala a daidai inda za mu karanta tarihin shi da kuma soke-soke da aka yi mishi waɗanda ba daidai ba ne. Malam yake cewa wa innahum, su waɗannan khulafa'u, larrahatu la raiba fihim, su ne manya-manyan mutanen nan waɗanda babu shakka game da su, ala nujubil firdausi, waɗanda suka ainihin dace da ainihin wato gidan aljanna, bin nuri tasrahu, wadda ita gidan aljanna da ainihin haske take adantuwa, ko da aske da haske take haskakuwa. Waɗannan su ne waɗannan mutane waɗanda sun tabbata su ƴan aljanna ne babu shakka, mutum hudu daga cikinsu kenan. Na biyar ɗinsu shine Sa'idun, Sa'idu dan Zaid, وسعد سي سعد دان أبي وقاص وابن عوف سي عبد الرحمن دان عوف وطلحة سي طلحة دان عبيد الله وعامر دكما عامر شيني أبو عبيدة ابن الجراح سي مالن يتي فهري عامر فهري سي يتي عامر فهر fihir din sunan kaka ne daga cikin kakan Quraisha wanda da Annabi da wannan sun hadu akan fihir din dan haka ya danganta shi ne zuwa ga fihir wato zuwa ga kakan shi da ya hadu da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan fihir din kakan Annabi ne kuma shi ma kaka ne gare shi in mun zo warware waɗannan abubuwa zamu kawo salsalan nasaba za ku ji inda suka hadu sai ya ce wa amiru fihirin da amir ba fihire wato shine Abu Ubaida wa Zubairu sai kuma Az-Zubairu dan Awam surikin Sayyidina Abubakar mijin Asma'u al-Mumaddahu wanda abin yabawa ne abin ajinjina mishi ne akwai in akwai nuskar da tazo da al-Mumaddahu to ya zama mai yabawa ga ainihin alherin da Allah ya mishi wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim ka faɗi magana ta alheri game da sahabbai gaba ɗayansu wala taquta anan kakka zama mai suka ta'ibu kai ta aibanta su kai ta kushe su wata jirahu kana ta ainihin raunata su kana cin mutuncinsu faqad nataqa alwahyu almubin bifadlihim saboda alqur'ani wanda yake wahayi ne mai bayanin gaskiya yayi furuci da falalasu qarara alqur'ani ya bayyana wa fil fatih kai a cikin suratul fatih ma ayun akwai ayoyi masu dimbin yawa lis sahabati tamdahu wadanda suke yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa bil qadri al maqdur aykin sannan kaddara da Allah ya kaddara kyakkyawa ce ko ko mara kyau ce ka samu yaqini game da ita ka sakankance ka yadda da ita fa innahu domin kuwa yadda da ainihin kaddara Allah da'amatu iqdiddini na daga cikin rukuni na ainihin wato aqidar addini ko kuma rukuni daga cikin ainihin rukune na addini yadda da kaddara waddinu afyahu shi ku addini dama mai fadi ne karka ji an ce to dole ka yadda da kaddara kace a rukunan musuluncin har guda nawa ne a waddinu afyahu addini fa yana da fadi abubuwan da ake neman ka yadda da su suna da yawa wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran saboda jahilci karkai musu nakir da munkar mala'iku guda biyu masu tambaya a kabari karkai musu su domin sun tabbata hadisin su yazo sahihi jama'a a cikin ainihin sunan Tirmidhi zamu zo mu tattauna shi in Allah so wala alhawdu sannan tafki shi ma kakkai musun shi manzo Allah yana da tafki guda biyu akwai alhaud akwai alkausar alhaud tafki ne a filin alkiyama wanda annabi zai je ya tsaya a wurin al'ummar didda suka zo daga cikin al'ummar shi za su sha yan bid'a daga cikin al'ummar shi ba za su sha ba za a kore su wannan tafki hasken ruwan shi ya kai yafi hasken nono yafi nono haske sannan fadin shi daga binnin Qudus zuwa Madina ko kuma daga ainihin Amman ita ce Jordan zuwa Madina adadin taurarin shi adadin ainihin kofunan shi adadin taurarin sama sannan daga cikin fa'idar da ruwan yake dauke da ita ta sinadarai shine duk wanda ya sha ruwan to ba zai sake jin kishi ba ko ya shiga aljanna sai dai ya sha ruwa dan ainihin muqami kawai da kuma ainihin ƙara gyatsewa amma ba dai don maganin kishiruwa ba na fata an gane to shi kuwa alkausar tafki ne shi a cikin gidan aljanna yake dan haka ku kiyaye tafki biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su daya a dandalin alkiyama daya a cikin aljanna na dandalin alkiyama shine alhaud to mun yadda da shi karkai musun shi sannan mun yadda da alkausar wal mizana sannan mun yadda da al mizan mizan shine ma'aunin ayyuka yana da kifatan yana da tafuka guda biyu na gwada alkhairi da sharri mun yadda innaka tunsahu mana yace ane maka nasiha karkai musu waɗannan abubuwa wa qul yukhriju llahu alazim bi fadlihi kace Allah madaukakin sarki saboda falalashi zai fitar da wasu jama'a minan nari daga wuta ajisadan zai fitar da jukkunan su minal fahami tutrahu za a cire su daga ainihin garwashin wutar jahannama aje aje fa su tutrahu ala nahari haka za ka kaddara tutrahu ala nahari sai aje aje fa su a cikin wani ainihin gulbi ko wani teku ko wani kogi fil firdausi a cikin aljanna firdausi tahaya bima'ihi jikin nasu zai dawo ya rayu da wannan ainihin ruwa da za a zuba su a ciki ka habbi ko hamilis saili kama ainihin wato kwaya ta ainihin hamilis saili wato ta abin nan wata ciyawa ce wadda take fitowa a gabar ainihin ruwa wadda da an yanke ta za ta sake tohowa to haka yazo a cikin hadisi zamu karanta hadisin insha Allah mun zo daidai wannan wuri riwayar sahabi Abu Huraira da Abu Sa'id id jaa yatfahu wato a lokacin da ainihin wato wannan ruwa zai zo yana ainihin wanke su ko yana daure su wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un sannan ceto gaskiya ne lalle manzon Allah zai yi ceto ga halittu shi mai ceto ne gare su wa qul fi adhabil qabri haqqun muwaddahu sannan game da azabar kabari kace ainihin gaskiya ce azabar kabari kuma abace wadda take a bayyane bayyanan nace wala tukfiranna ahlal sa ahlas salati wa in asaw yace sannan masu ainihin wato sallah kar ka kafirta su koda sun yi sabo wato duk mutumin da ainihin yake sallah to kar ka ainihin sake kar ka kafirta shi ya tsaya ko to tsayar da shi mana sai ta danna shi amma duk da haka mala yace wala tukfiranna ahlas salati wa in asaw masu yin sallah kaka kafirta su koda suna sabon Allah fa kulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu domin dukkanin musulmi suna sabo kuma Allah mai al'arshi shi kuma yana yafewa dan haka in mutun yana sallah ba a kafirta shi Allahumma sai in shi ne ya dauko aqidar kafircin da ta kafirta shi amma dai ba za a kafirta shi ba bi mujarradin yayi sallah wala ta'taqid ra'ay al-khawarij to yanzu kuma zai dawo ya sake tsawatar maka game da aqidar wasu moyagun mutane yace kakka kudurci aqidar khawarijawa aqidar tasu ita ce ga zafin son addini ga kuma yawan jahilcin addinin da kuma daukar zafi da dimi fiye da wanda yazo da addinin shine khawariji na farko da ya faru a zamanin annabi ya miƙe ne yana cewa annabi bai adalci akan rabo ba wato shi yanzu har ya gano annabi yana zalunci subhanallah shi yanzu har ya gano shi ya iya adalci to daukar zafi ka wuce malaman sunna to wannan ainihin na daga cikin siffa ta khawariji innahu maqalun wannan irin maganganu nasu maganganu ne liman ya hawahu ga wanda ainihin kawai ya so su ba wai dan su ne daidai ba amma fa yurdi zai su kai shi ga halaka ko kuma zai gangara ga halaka wayafdahu sannan zai kunyata na'am to za mu abin nan insha Allah mala yace wala taku murjiyan karka zama murji'i kuma murji'i shi kuma shine wanda sassauci yayi mishi yawa yawan da yana ganin dogaro akan rahama Allah ya kai a ce babu wani musulmi ma wanda za a ce dan wuta ne duk halin da musulmi ya samu kan sai ya ce to ya mutun ya iya da kanshi dan haka duk kazantar da musulmi yake ciki sai su ga cewa ai wannan babu komai rahama Allah mai fadi ce la'uban bidinihi murji'i mai wasa ne da addinin shi to kaka kudurci aqida shi ala innamal murjiyu biddini yamrahu lalle murji'i to yana ainihin wasa ne da addini a wata nuska biddini yamzahu yana ainihin ya mai da addini ne abun wasa kamar irin wasan bafulatani da babarbare ko wasan bakatsine da bahadeje ko wasan bakano da bazazzagi to wannan shine abin da ainihin ba murji'i ya mayar da ainihin addini
Allah ya kiyaye. Wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun.
Sannan sai ya sake kawo wata aqida wadda za ta rusa murji'anci, kace imani ana fadin shi da baki kuma ana kudurce shi da ainihin zuciya, wa fi'ilun sannan kuma ana aikata shi. Dan haka imani sai an fada, sai ka ce la ilaha illallah da baki, sannan sai ka kudurce ka yadda da Allah da zuci, sannan sai an ga kana ayyuka. Sallah aiki ne na imani, dan haka sallah imani ce. Fadin la ilaha illallah imani ce, kudurcewa kuma a zuci imani ne. Ala qaulin nabiyyi musarrahu, yace wannan duk gaba daya sun bayyana karara a cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan, shi imani din wani lokaci yana raguwa da ainihin sabo, yana raguwa da sabo a lokacin da aka yi sabo, wa taratan bi ta'atihi yanmi, wani lokacin kuma imani yana ainihin wato habaka, yana daukaka, yana karuwa da ainihin me, da ainihin ta'a. Wa fil wazni yarjahu, sannan kuma a wazani wato wurin aunawa nan kuma.